أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهاك أنوا السلام عليكم ورحمة الله إيه زم تجعب دا وانع أبدا مكسابا عند مكاي نهاركو تهوف رمضانية وانا غارا رمضان إيه زم تجعب دا كارنتو وسورة جزيكم فوائدنا شرح صحيح مسلم دا الإمام النووي أتكي أقوي فائدودي zahabiyya fa'idodi masu kima masu daraja wanda aka zabo to daga ciki zan mu ci gaba fa'ida ta gaba ay amara rajulan afdara fi ramadana an yi itikaraba a cikin hadisin sahih muslim akwai annabi ya umarci wanda ya karya azumin shi nan cikin ramadan cewa ya entar da baiwa ko bawa ko ya azumi wata bi au ya suma shaharin au ya dai musittime ko ya ciyar to nawawi yake cewa aukin wannan ta ciki aukin للتقسيم لا للتخيير rarrabawa ne ba zabi bane ba ana cewa ba ko ya zabi wancan yayi ko ya zabi wancan yayi taqdiruhu abinda za a kaddara ma hadisi injin nawawi yi utiku aw yasumu in ajaza anil itqi yayi ciyatarwa ko yayi azumi in ya kasa gami da ciyatarwa in ya kasa gami da azumi da ciyatarwa kenan wannan aukin ba littakhayir bace injin imam nawawi ko malamai haka suka tahi sai fa'ida ta gaba hal tasdi wa anta suma shaharin tabi'ani fadar annabi da yake tambayar wannan da ya kariya azumin shi da ya sadu da iyalan shi cikin azumi annabi da yake ce mishi kana iya kai azumi guda wata biyu a jere yace cikin shi injina wa fihi hujjatul li mazhabina cikin shi akwai hujja ga mazhabin mu na Shafi'iyya da mazhabin jumhurin malamai wanda malamai suka yi ittifaki akan shi ijma'i akan shi ishtiradu tatabu fi siyami hazina shaharin cewa azumin kafara in za a yi wajibi ne sai an jiranta su kamar yadda ke cikin kafarar wanda yi jima'in nan dan saboda cewa masharaini mutatabi'ain inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai fa'ida ta gaba wannan kuma malamai duka suka tayi akan haka ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fi saum ramadan fi safar cikin azumin ramadan a cikin bulaguro faqala ahlu zahir malaman zahiriya suka ce wanda Dawud ibn Ali zahiri da Ibn Hazm su ne jigajigan wannan mazhaba suka ce la yasihu saum ramadan fi safar bi inganta ba mutun yayi azumin ramadan cikin bulaguro su a zahiriya ko kai fa in samahu lam yankid ko kai azumin bai kulli ba ko kai shi banza kanma wajibu qada'uhu wajibi ne sai ka rama dan saboda zahirin aya kawai Allah ya yi duk wanda yake bulaguro to fa'idatu min ayamin ukhar faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra duk wanda ke bulaguro Allah bai ce ba sai ka aje zakarama sai ka aje kenan ko ka dauka ko ka aje dole ramuwa sai ka yi ta inji malaman zahiriya wannan mazhabin su ne dan saboda fadar annabi cewa laysa min albirr asyamu fi safar suka ce annabi ne ho yake cewa ba aikin da'a bane azumi cikin bulaguro da hadisin da wasu suka yi azumi cikin bulaguro ce ulaikal usat wannan yan saban Allah ne inji annabi wanda suka yi azumi a bulaguro suka sha wahala to amma jumhurin malamai da malaman fatawa suka ce juzu samahu fi safar wa yaqidu wajhihi wanda ya azumin shi cikin bulaguro azumin shi yayi ya wadatar mishi ko da ya sha wahala ba za a ce sai ya rama ba kenan mazhabin zahiriya ba shi malamai suka tahi akai ba azumi cikin bulaguro in kai yayi in ka sha wahala dai to wannan ba haka aka so ba in ka san zaka sha wahala ka aji kamar da al-Imam Tabari ya lakhasi sha'anin azumi a cikin bulaguro dabari a cikin littafin shi yake cewa abinda ya kasance mutun ya duba cikin azumi in zai bulaguro shin in ya dau azumin nan zai sha wahala in zai sha wahala ya aji wannan kai shiga cikin ulaikal usat wannan yan saban Allah ne laysa bil birr asamu fi safar shi ma wannan ya sha wahala ne wannan hadisan ana daukan sa a azasu ga wanda ya sha wahala dan dukkan su ga wanda ya sha wahala annabi yake magana in shi dabari fa kuma yake cewa duk wanda ya kasance ya san cewa ba zai sha wahala ba in yayi azumin shi cikin bulaguro to yayi shi ya hiye mishi me yasa yace dan ko ka shakin ramuwa ce kai ramuwa he ka bashi ne ka doka nake su amma yace duk da hakan kin ba wai dan dole ake magana ba abinda yayi ake magana in kuma kowa ya saba wanda ya san ya sha wahala ma ya dauka sha wahala ba za a ce azumin shi bai yi ba wanda kuma ya san ba shan wahalan ma bulaguran shi aje azumin shi yana da wannan dama Allah ya bashi rukhsar shi inji al-Imam Tabari fa'ida ta gaba al-Imam Malik ya Abu Hanifa da Shafi'i da malamai da yawa suke cewa asawmu fi safar afdaru liman ataqahu bila mashakka zahirun wala darar ga magana a gaba ta dabari Malik da Abu Hanifa da Shafi'i suka hade ta suka ce azumi cikin bulaguro ga wanda yake iya shi ba tare da wahala ba, shi yahi dacewa idan ba zai cutu ba. Idan kuma zai cutu ajewa, shi yahi ya mishi. Sun yi hujja da azumin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi azumi cikin bulaguro. Abdullah ibn Rawaha da wasunsu sun yi azumi cikin bulaguro cikin hadisai da dama. Kenan wannan yake nuna cewa in sun yi kin ba zimma su ta sabka ba abin su bashi, sabanin abin da ƴan zahiriya suka tahi. Magana ta gaba, fasama hatta balagar kadiri summa afdar Annabi, akwai hadisin da yazo cikin sahihi Muslim cewa ya dau azumi har sai da ji gurin da ake cema al-kadiri zai huta bulaguro, sai yayi fidiri ya karya azumin dan zai shiga bulaguro. Cikin shi Injin Nawawi akwai bayani akan mazhabin jumhurin malamai cewa azumi da ci a cikin bulaguro dukkan su halaka ne, mutun shi zai zabi wanda ya ga dama. Kuma a cikin shi akwai cewa dan bulaguro ko da ya dauki bangaren azumin shi cikin Ramadan, sai bulaguron ya taso yana da damar ya karya shi dan ga Annabi yayi. Wala yalzamuhu bi sawmi, ba dan ya fara ba za a ce ba dole sai ka'i da sa. Matukar bulaguron ya gitto, bai san da shi bai gitto, to wannan sai ya aje azumin. Fa'ida ta gaba, Imam Malik da Abu Hanifa suke cewa da Shafi'i da malamai da dama azumi da wannan cikin bulaguro yake, tace fa'idar da muka ambata. A cikin hadisin da Annabi yake cewa laysa minal birra asawma fi safar, ba aikin da'a bane azumi cikin bulaguro. Nawawi yake cewa ma'anar shi shine idza shakka alaikum wa khabtum ad-darara, idan ku zai ba ku wahala kuka ji tsoron cutuwa, to ku aje azumi. Wannan Injin Nawawi yace dole ya mushi wannan tawilin. Fa'ida ta gaba, cikin hadar shi da yake cikin hadisin Hamza ibn Amr al-Aslami yace ya ma'aikin Allah, ni mutun ne mai jero azumi, shin in yi azumi cikin bulaguro? Ce in kaga dama ka, in kaga dama ka aje. Nawawi yace karkashin hadisin nan dalili ne na mazhabin jumhurin malamai, anna sawma wal fidr fi ramadan fi safar jaizani, cewa mutun yayi azumi ko ya aje a cikin bulaguro halaka ne, babu wanda ya hana shi, rukhsa ce ta Allah. Fa'ida ta gaba, cikin hadisin Hamza al-Aslami da yake cewa ya ma'aikin Allah, ni mutun ne mai jero da azumi, nafsin hadisin. Nawawi yake cewa cikin shi akwai dalili akan mazhabin Shafi'i da wanda suka dace da shi, cewa anna sawmad dahar, cewa azumin zamani da jero shi ba makaruhi bane, mutun kullun ya rika azumi matukar ya san ba zai cutu ba, kuma ya kiyaye ranakun Idi da ayyamut tashriq, su wannan ya aje dan su ba a azumi cikin su. Wannan haka ne. Abu na gaba, al-Imam an-Nawawi fa'ida ta gaba yake cewa mazhabin Shafi'i da Malik da Abu Hanifa da jumhurin malamai cewa istihbabu fitr yawm Arfa, cewa mustahabbi ne mutun ya ci abinci ranar Arfa, bi Arfa ga wanda yake Arfa a cikin ƴan aikin haji, su su aje azumi. Ibn al-Munzir ya kawo shi daga Abubakar Siddiq da Umar da Usman ibn Affan da Ibn Umar da Sauri, yake cewa Ibn Zubair da Aisha sun kasance a suna cikin aikin haji ma suna Arfa azumi suke yi, to amma wannan sun saba wa mustahabbi ne, ba lahin su za a gani ba. An rawaito daga Umar dan Khattab da Usman ibn Abil As, su ma suna yin azumi a Arfa koda suna cikin aikin haji. Wannan ko da sun fahimta ne akan cewa rukhsa ce aka bada, in sun ga suna iyawa sai su iya, dan saboda hikimar da ta sa an ce mai azumi a mai aikin haji a Arfa ya aje azumi kada ya dauka, dan saboda ya samu karhin tsayuwa Arfa. Fa'ida ta gaba, Nawawi yake cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa sawmu yawm Ashura, azumin ranar Ashura sunna ne, ba wajibi bane, to suka yi sabani akan azumin Ashura cikin harkon musulunci lokacin da aka shartanta shi kafin Ramadan. Abu Hanifa yake cewa da can wajibi ne, da daliban Abu Hanifa suka ce huska biyu ce shahararru, mafi shahara a wajen su, cewa bai gushe ba tun a shar'anta shi ma sunna ne, ba ya taba zama wajibi ba tun da yake ko da daya. Wannan dai sabani akan abin da ya riga ya wuce, malamai suna tattauna dan saboda kara ma juna ilimi. Fa'ida ta gaba, hadisin Ibn Abbas da yake cewa a cewa ranar Ashura shine tasirtar ga Muharram, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya azumci ranar ta tara. Wannan bayyanawa ce kyarara, cewa Ibn Abbas mazhabin shi ne cewa Ashura ita ce ranar tara ga watan Muharram, wa jumhurin malamai suka tahi da Salaf da Khalaf suka tahi ka cewa Ashura shine 10 da watan Muharram, 10 da watan Muharram sabanin abinda Ibn Abbas ya tahi, kuma wannan shine zahirin hadisai, inji al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Fa'ida ta gaba, sawmu Ashura bai taba kasancewa wajibi ba, wannan ya hade ta. An rawaito daga Urwa cewa yara mata abaqu sawma wajaba alaihim, yara duk lokacin da suka ga zasu iya azumi to ya wajaba gare su, haka aka rawaito. Amma ce wannan galadun marududun bil hadisi sahih, amma wannan magana ce da an yi raddin ta, an maida ta dan hadisi sahihi ya tabbata, annabi yana ce an dauke alƙalami ga mutane guda uku, yace wa nasabihi hatta ya talim, yaro karimi har sai ya balaga, kenan kaga ya balaga azumi zai hau kan shi. Fa'ida ta gaba, al-Imam Abu Hanifa ya tahi akan cewa azumi a cikin azumin Ramadan da wani shi daga cikin farilla bai halitta ba a dauniya shi da rana, kuma ba a shardanta ba cewa sai an kwana da niyya. Jumhur malamai sun tahi akan cewa bai halitta ba azumin Ramadan, shi kai yace ya halitta, ya halitta. Jumhur malamai suka ce bai halitta ba azumin Ramadan da wani shi cikin azumi na wajibi dai sai mutun ya kwana da niyya, duk inda wani azumin wajibi yake to sai an kwana da niyya. Fa'ida ta gaba, Nawawi yake cewa ajma'u al-ulama la tahrimu sawm hazaini al-yawmain, malamai sun yi ijma'i akan cewa haramun ne azumin ranan nan guda biyu, ranar layya da ranar karamar sallah. Fa'ida ta gaba, ayyu Imam an-Nawawi yake cewa ayyamut tashriq ayyamu akalin wa shurbin, da annabi yake cewa ranakun soyayya ranaku ne na ci da sha, yace cikin shi akwai dalili akan cewa duk wanda ya azumi akan wannan ranakun azumin shi bai inganta ba, kuma shine zahirin magana ta mazhabin al-Imam Shafi'i, Abu Hanifa da Ibn al-Munzir da wasu su cikin malamai haka suka tahi akai. An hana yin azumi a ranar Juma'a ita kadai. Al-Imam an-Nawawi yake cewa hikimar da ta sa aka hana azumi ranar Juma'a ita kadai, a azumci ranar Juma'a dan saboda rana ce ta addu'a da zikiri da ibada da wanka da sabko zuwa masallaci da sauraron sallah da jinkir sauraron khutba da yauta zikiri da wasunsa da dama cikin ibadu, to wannan ibadun ana iya yin sa a cikin wata ranar daban, to sai ake so mutun ya ci abinci ya kasance ba azumi dan ya bada wannan ayyukan sosai, ya bada sai ya bada nishadi, ya bada su da nishadin shi, hankalin shi kwance, sabanin yace kowace Juma'a azumi zai yi, to wannan fa'idodin za a rasa su, zai kasa zuwa gaba. Wannan shine abin da aka dawwama shi cikin cewa Juma'a ba a kadaita ta ita kadai ayi azumi. Abu na gaba, al-Imam an-Nawawi yake cewa al-maradul mubih lil fitr, ji rishin lahiyar da ta halitta ma mutun yayi abinci ita ce rishin lahiyar da mutun zai sha wahala, amma yace wasu sun halitta ga kowace rishin lahiya ma ba hayo da za a sha wahala ba, wanda wannan ita ce magana da malamai suka tahi a kai. Nawawi ya hikaito mana magana ta malamai guda biyu ba tare da tarjihi ba. Nan zan mu takaita sai kuma haɗu mu ta gaba. Allah mu ɗauki sarki, ba mu ladar abin, ya arzuta mu da ikhlasi cikin ayyukanmu da haɗan mu gaba ɗaya.